15 ga watan Janairu 2018 da muke cikin sabuwar shekara, za mu kawo muku irin wayanar da aka toya bangaren league na kasashe daban-daban musamman ta nahiyar Turai. Daga bisani mu leka tarayyar Najeriya don mu ga irin wayanar da aka fara toyawa a bangaren Premier League na shekara 2017 zuwa 2018, inda aka fara wasan mako na farko a can tarayyar Najeriya. Za mu fara ne daga bangaren kasar Spain, inda La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 a ranar Juma'a aka buga wasan mako na 19, inda kungiyar kwallon kafa ta Getafe ta doke Malaga kwallo ɗaya mai ban haushi. A ranar Asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta Girona ne ta lallasa Las Palmas da kwallaye 6 da nema, sai Real Madrid ta sha kashi a gidanta da hannun Villarreal da kwallo ɗaya mai ban haushi. Ebo ba wata ji daɗi ba hannun Atletico Madrid da kwallo ɗaya mai ban haushi. Kungiyar kwallon kafa ta Deportivo La Coruña ta ba ta ji daɗi ba hannun Valencia a gidanta da kwallo 2-1. A ranar Lahadi kuwa wato jiya, kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad ta sha kashi a hannun Barcelona da kwallaye 4-2 a gidan Real Sociedad. Levante ta ba ta ji daɗi ba a hannun kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo da kwallo ɗaya mai ban haushi, sai kungiyar kwallon kafa ta Alaves ta doke Sevilla da kwallo ɗaya babu da babu. Espanyol sun tashi Rangers 1-1 tsakaninsu da Atletico Bilbao. A yau za a buga wasa guda ɗaya tilo a bangaren La Liga na ƙasar Spain, inda kungiyar kwallon kafa ta Real Betis za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Leganes da misalin karfe 9 na dare a gobar Nigeria. Daga nan za mu leka kasar Ingila bangaren Premier League na shekara 2017 zuwa 2018, inda aka shiga wasannin mako na 23 a ranar Asabar ta gabata. Kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ne ta lallasa Everton da kwallaye 4-0, sai Chelsea suka tashi Rangers da Leicester City babu ci. Newcastle kuwa a gida sun tashi 1-1 tsakaninsu da Swansea, sai Crystal Palace ta doke Burnley da kwallo 1 mai ban haushi. Watford sun sulhunta 2-2 tsakaninsu da Southampton, sai Huddersfield Town wanda ta sha kashi a hannun West Ham da kwallo 2-1. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich ta doke Brighton and Hove Albion ne da kwallo 2-0. A ranar Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta karye tarihin Manchester City ta sha ta kwallo 4-3 a gasar Premier League na bana, inda Manchester City din tunda ta ɗauko wannan gasa babu club din da ta doke ta sai a jiya. Kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth ma ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da kwallo 2-1. A yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ne da su fafata a gasar Monday Night tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Stoke City da misalin karfe 9 na yammaci a gogon Nigeria. A can kasar Jamus ko bangaren Bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018, wasannin mako na 18 din, kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen a ranar Juma'a ta sha kashi a gidanta hannun Bayern Munich da kwallaye 3-1. Sai RB Leipzig a ranar Asabar ta doke Schalke da kwallo 3-1. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Werder Bremen sun tashi kunnen doke 1-1 tsakaninsu da Hoffenheim. Frankfurt a gida ta tashi Rangers 1-1 tsakaninta da Freiburg, sai kungiyar kwallon kafa ta Hannover 96 ta doke Mainz 05 da kwallaye 3-2. Augsburg a gida ta doke kungiyar kwallon kafa ta Hamburg da kwallo 1 mai ban haushi. Stuttgart ta samu nasara kan Hertha Berlin da kwallo 1 mai ban haushi. A jiya Lahadi kuwa Köln ta doke kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach da kwallo 2 da sai Borussia Dortmund suka sulhunta babu ci tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Wolfsburg. Idan muka leka kasar Faransa a bangaren Ligue 1 na kasar mako na 20 daidai, inda a ranar Juma'a kungiyar kwallon kafa ta Strasbourg ta taka shi a hannun Wigan da kwallo 2-0, sai kungiyar kwallon kafa ta Rennes a ranar Asabar ta taka shi a hannun Marseille da kwallo 3-0. Kungiyar kwallon kafa ta Montpellier kuwa a gida sun tashi babu ci tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Monaco. Nancy ta doke kungiyar kwallon kafa ta Amiens da kwallo 1 mai ban haushi. Dijon a gida sun tashi 1-1 tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Mainz. Saint-Quentin a gida ta sha kashi a hannun Lille da kwallo 1 mai ban haushi. Troyes kuwa bata ji daɗi ba a hannun Girondins da kwallo 1 mai ban haushi. A jiya Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Nantes ta sha kashi a hannun PSG da kwallo 1 mai ban haushi, sai Saint-Étienne ta doke Toulouse da kwallo 2-0. Lyon a gida sun sulhunta 1-1 tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Angers SC. Idan muka dawo tarayyar Najeriya kuwa a ranar Asabar da ta gabata aka fara fafatawa a gasar Nigerian Professional Football League na shekara 2017 zuwa 2018, wato Premier kasar ta Najeriya, inda a ranar aka fafata a can birnin Katsina, inda kungiyar kwallon kafa ta Katsina United ta karɓi bakuncin Kano Pilas an tashi a wasan debut, sai a ranar Asabar inda aka fafata wasanni har guda 9. Kungiyar kwallon kafa ta Wikit Warriors a gida ta samu kungiyar kwallon kafa ta Wikit Warriors a gida ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa sai akan kungiyar kwallon kafa ta go round kwallo ɗaya ne ban kaushi kwarai United kuwa ta saka shi ne hannun kungiyar kwallon kafa ta Niger Tornado da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Abia Warriors wanda ta doki Mountain of Fire America da kwallo biyu da nema akwa United a gida ta samu nasara kan Rangers duk da alƙawarin da gwamnan Gilgu yayi wa ƴan tawagan kungiyar kwallon kafa ta Rangers na miliyan 1 ta kuici in har sun doke kwaran ta doke da kwallo biyu da ta Rivers United a gida ta samu nasara kan El Canemi da kwallo ɗaya mai ban kaushi Heartland ta tashi canjar rasuwa buci tsakanin ta da Sunshine sai Lobby Star wanda suka tashi ɗaya da ɗaya tsakanin su da Yimba Nasarawa United a gida kuwa ta sha kashi ne hannun Plateau United mai rike da kambun da kwallo ɗaya mai ban kaushi a yanzu haka dai ga jerin sunayen ƴan wasan da suka fara ko kuma suka jefa kwallaye a wasan farko da farko akwai dan wasan nan na kungiyar kwallon kafa ta Abia Warriors mai suna Efan wanda ya jefa kwallo biyu sai Gino Locosa na Kano Pilas da ya jefa kwallo daya akwai Ibrahim Al-Hassan na Kano Pilas shi ma ya jefa kwallo daya akwai Chinedu da ya jefa kwallo daya daga kungiyar kwallon kafa ta Katsina United akwai Destiny Ashade shi ma daga Katsina United ne ya jefa kwallo daya Eric kuwa ya jefa kwallo daya ne shi ma a kungiyar kwallon kafa ta Niger Tornado suke sai Ibrahim Babawo na kungiyar kwallon kafa ta Niger Tornado shi ma ya samu nasarar jefa kwallo daya cikin jerin sunaye akwai Chinedu wanda ya fito da kungiyar kwallon kafa ta Yimba mai kwallo daya sai wannan Kesta wanda ya fito da kungiyar kwallon kafa ta Akwa mai kwallo daya akwai Godwin Obaje daga kungiyar kwallon kafa ta Ifeanyi Uba da kwallo daya akwai Sola Dada daga kungiyar kwallon kafa ta Ifeanyi Uba shi ma mai kwallo daya sai Nafiu Kabuga daga kungiyar kwallon kafa ta Wiki Tuarez mai kwallo daya akwai Ezekiel Umba daga Lobby Star ke da kwallo daya akwai kuma dan wasan nan mai suna Comment daga kungiyar kwallon kafa ta Yobe mai kwallo daya akwai dan wasan nan mai suna Rafin Ayagwa daga Plateau United shi ma yana da kwallo daya yanzu dai haka an samu nasarar wasannin gida da aka samu nasarar lashe su an lashe wasanni biyar inda aka yi kunnen doki a wasanni uku an samu nasara a wasanni biyu wanda suka fita waje shine wasan da kungiyar kwallon kafa ta Plateau United ta yi da nasarawa sai wasan da kungiyar kwallon kafa ta Niger Tornado ta samu nasara akan kwara United da kwallo biyu da iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyu huta lafiya.